والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا إن تلاتة شابي كنان جوت الرجب هجرانا للدبو الأرض لريه إلى 40 وتنترى ومنا شاترة جوتهم أكو شكرة الدبو بيد وقوم شاترة. من زونا لنشي قبل كراتو أتكيد تافين على أدب المفرد من إمام البخاري وانسان فاتن منقوانا نيكم بابن دكي سيوا تسويد الأكاديمي shugaban tar da manya ko dattawa wannan idan ya zamanto sun yi tarayya akan haƙi ne ta kowace fuska to ya zamanto babban cikin su shi aka ba mu shugabanci muka karanta wasiyar da Qais ibn Asim yayi ga ƴaƴayen shi yau zamu tashi ne akan babin da yake cewa yu'za samarata asghara man hadara min al-wildani akan kuma darasi na 54 lambar hadisi ta 362 fasara babu Imam al-Bukhari yake cewa za a bada dan itace ne as-samara dan itace ko kayan marmari asghara man hadara min al-wildan mafi kankantar wanda ya halarta cikin kananan yara idan an zo da kayan marmari to wanda yafi kowa kankanta cikin yara shi ya dace a ba wannan kayan marmari zamu da ina ne ya dace a ce shi aka ba wa kuma mun manta ba da duk dangantakar babin ce tunda Imam al-Bukhari ya kulla mana babi a baya من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويبجل كبيرنا أريد أن أنك إن يأي مغانا رحيك من يفيد ومغانا أحاك يارا سن يأي مغانا شوغا بانسي أبا ويارا يزنا إذا مغانا جرما تتاسو دا كما في في توانا أكنكا نسي أدوبا كانانا يارا أن أنسي أفي في تاسو أكنسو وانا شيني تعالى زمان تكيوا بابا أبرشي دا جاوغو رنسي دا جرما إن وانا أبي أزونا فلالا دا الخري دا دان موري تا دان موري kuma sai a duba kananan yara sai a bar musu Imam al-Bukhari yace hadathana Musa qala hadathana Abdul Aziz an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha utiya bizahwi qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ala barakah ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان أبو هريرة يكي تشيوا من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا أتي بالزهوي إن أنزو مشي بالزهوي دقين إتا تشيدي تكونونا هنا كي كرنسا الزهو دقين إتا تشيدها قتد كلا قريش لو كتندي تكونونا كوكا جياسا يلو كوي سامك ونا ألامر جاجة جاجة إن يأتكو ألامر نينا to galibi za a ga aka dauko shi akan taho da shi gari akan ce masa ko rubabe a wajen bahaushe ko bai gama da na ba sai ka ajje zaka ƙara rubahi ba babi kai ƙara da ya ƙara sanina ya ƙara dadi to duk lokacin da dan ita ce yi wannan farkon za ka kowa Allah Allah yake ya ciro ya zo gari da shi a ce a hannunsa aka fara gani in tumu ne za ka ga kowa kokari yake a ce ya fara karyawa to shi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo masa da irin waɗannan rubaban ƴaƴan itace da suka fara nina ana kawo mashi korewa da take cewa idza utiya bi baquratil fakiha baqura hine farkon ƴaƴan kayan marmari da za su fara fitowa duk abin da yake shine na farko ana kiran shi baqura kamar yadda idan mace ta haihu nonon da ake tatsewa da farko ko akuya ko akan yi daka shi da hine akuya ko mata kuma akan tatse a zubar a ce bai da kyau ko to wannan nonon shine Laraba suke kira baqura saboda shine farkon fitowa kuma shine malamai suka ce ka'ida ne mace ko ba za ta shayar da danta ba wannan nono da za a tatsa na farko wanda ake zubarwa a gurin Bahaushe to dole ne mace fita ba danta dan yadda wallahi ba za a iya samun tangarda a wajen girman shi da kuma kammalo rankalin sa cikin kankanan lokaci da haka yana da tasiri haƙi ne suka ce ko mace ba ta shayar da ɗa ba dole wannan nonon da fito na farko mai kala sai an bahi ya sha kamar akwai ma da ake tatsewa a daga shi Bahaushe to shi ma ana so a bar dan akuyan ya sha in ana so a ga ya saurin girma to haka ba kora ta ƴaƴan itatuwa shine farkon wanda zai fara fitowa akwai alkhairi akwai albarka a cikin shi to ana cirowa ana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma barik lana fi madinatina Allah kai mana albarka a cikin birnin mu ko a cikin garin mu wa muddina Allah ka ƙara muna albarka a cikin mudun mu shine kamar alasaini ko to Allah kai mana albarka a garin mu Allah ka yi mana albarka a cikin alafainunmu wa sa'ina kuma Allah ka yi mana albarka a cikin kwanukan awanmu shine sa'i shi balarabe yana da mudu yana da sa'i sa'i shine in ka hada mudun nabi guda hudu shine yake baka sa'i guda daya su kuma duk wannan mudun nabi dai shine wanda ake fidda zakar fidda kai da shi ko dai in ka samu mutawassidin mutum wanda hannun shi bai da tsawo sosai bai da gajarta bai da fadi bai da tsukewa to idan ya hada su haka shi ma ba tare da ya baje ba ba tare da ya tsuke ba idan ya dauko shi ya zuba za ka ga galibi yana ba da cikakken mudu baya daya to wannan mudu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya sa mana albarka a cikin mudun mu mun za a hawo sai dai mu ce kwata ku ita ce take tafiya kusa da mudu sannan kwanan shi ne yake tafiya kusa da sa'i amma akwai dan bambancin nauyi tsakanin su wallahi ta'ala alam dan haka yace dai Allah ta sa albarka a cikin garin mu Allah ta sa albarka a cikin mudun mu Allah ta sa albarka a cikin kwanan awan mu barakatan ma'a barakatin albarka tare da albarka dama muna da albarka to Allah ka kara muna albarka a cikin garin mu thumma nawalahu asghara man yalihi sannan sai ya meka shi ga mafi kankantar yaran da ke kusa da shi yaran da suke kusa da shi to wanda yafi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kankanta a shekaru sai manzon Allah ya meka mishi wannan abin asghara man yalihi min alwildan mafi kankantar wanda ke kusa da shi cikin kananan yara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya meka mishi wannan abin kaga kenan Imam al-Bukhari ya kulla babi da hadisi kwaya dai kuma fitta fikihun da yake cikin shi yau tsamarata asghara man hadara min alwildan da haka manzon Allah in ya taba sai ya meka ga mafi kankantar yaro wata ruwa aka ce in aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kayan marmari din akan ga yana murna yana walwala yana jin dadi zai dauki wannan kayan marmarin ya sa a leban shi ya goga akan idanun shi haka sai kuma ya ce to Allah ka kara mana albarka a garin mu Allah ka kara mana albarka a kwanukan awon mu Allah ka kara mana albarka a kan mudun mu sai ya meka shi da dan karamin yaro malamai suka ce yana mekawa ne ga dan karamin yaro saboda shi yaro shine kuma ahadathu min ar-rijal ko minan nas shine wanda yafi kowa bakunta da duniya dan mitsin yaro in aka hada mu mudari to wanda yafi kowa kankantar shekaru shine yafi kowa bakunta ga duniya ko to tunda wani da'an ita can da aka kawo shine yafi kowanne bakunta to sai a hada bako da bako sai ya danganta shi da dan karamin yaro kuma sannan yana nuna maka cewa shi yaro yafi nuna wazaba ko yafi nuna kulafuci akan babban mutum idan ka zo da goba kwaya daya inda manyan mutane guda goma kowa zai iya kawo da kai to wannan goba daya za a da ita amma da dan garin yaro da ka gutsura he tsaido he kalle wani yaron ba zai daina kallon ka ba har sai ya ga ta kare he kwafa kuma ya so sai ya ga wani ko hannu baba su suke in yana tafi an da ya wuce ku a bakin titi zaka ga yana ta kallon ka baba su tana jin suna ta tau shi kuma yana jira na kallon ku to manzo Allah yana so a kashe irin wannan kulafutin na kananan yara na haka a duba dan karami sai a meka mishi to kuma galibin zuciyar dan adam haka take in dai an meka wa dan karami to zaka tada kuma duk wanda yake ya daga shi a haikaru yakan hakura in ma bai hakura ba sai ya bari an koma gefe kuma sai dan lallaba sai dan samu shi kuma karami yaro ai kyauta zaka ga an yi dan muncino sai ga layu su min walayi guli ko to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hikimar a hada sabo da sabo a kashe kulafucin yara kuma a nuna wa mutane yadda ake samun jagoranci in babba yana so ya samu jagoranci yana so a mutunta shi yana so a karrama shi to kada zama to mai son kanshi da abin da aka aka ce masha Allah ka shafa ka dora a jiki masha Allah ka ce a meka gida masha Allah a jefa a mota komai kai daya to za ka ga sannu a hankali mutane suna zare maka saboda me kana da son kanka to manzo Allah ya karantar da mutane koda abun kayan marmari yana da sha'awa yana da shigarai to amma idan da kananan yara a fifita yara akan manya to wannan zaka tada yara su kuma suka taso suna da girmama manya dan wannan ran na ya hakura ya bar mun kaza ya bar mun kaza ya bar mun kaza ya bar mun kaza wata rana na ce kai bai kai kaza zaka ji cikin ruwan sanyi zai a bar kaza zai bari a aikata kaza zai gori zai fi aikata shi to haka ake samun siyasar shugabanci da kuma siyasa ta kyautatawa din mallam yarham sagirana wai wakir kabirana kaga kenan cikin tausayin kananan yara har ya zama to kayan marmarin su aka fifita da su Allah ya samu dace karkashin dai irin wannan kayan marmari din Ibn al-Qayyim al-Jawzi a cikin littafin Fatihun Nabawi yake cewa duk dan itacen da yake gewayen yake zagaye da kai wanda yake yi a irin yanayinka ko yanayin zafin ka ko yanayin sanyin ka yace to wani dan itacen Allah ya surka shi da lafiyar jikinka ko wani irin dan itace dan haka akalla idan ka gani to ya kamata ka sha koda sau ɗaya ne a shekara kana zaune sai mai kanya yace a sha kanya to babu laifi sai ka kira sai ka sai gongoni guda ɗaya koda biyu ce koda uku ce wanke ta ka goge ta ka sha wannan kanya tana da alaka da cikin lafiyarka in kaga sabuwar goba ta fito babu laifi samu kwaya ɗaya ko kaya biyu sai ka ci in kaga lemo ya kamata ka ci in kaga ayaba ya kamata ka ci dan mangoro ya kamata ka sha musamman farko farkon fitowar su mu kuma Bahaushe sai yace wai dan mangoro farkon fitowar sai yana sa rana ku haka Bahaushe yake duk abin da yake da magani ko kiran tasiri ko Bahaushe sai illata wannan abin nashi to yana da kyau ɗayan itace a farkon lokacin fitowar su mutane ya zamanto suna da ta'ammuli da su suna da alaka da harkokin lafiyar su Allah ya samu dace sai Imam Bukhari sake mai da mu dai babin da yake da kusan da alaka ta kai tsaye da babukan baya sai yace babu rahmatus saghir babin da yake magana akan tausasa ma kananan yara yace haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah haddathani ibn Abi Zinad an Abdurrahman ibn Al Harith an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا yace shi wannan hadisin an karbo daga Amr ibn Shu'aib daga baban shi shi kuma yana riwaya daga kakan shi kakan Amr ibn Shu'aib din kenan sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana wannan hadisin din mun wuce irin su a baya sai yace babu mu'ana qasis sabi babin da yake magana a rungumi ɗan kananan yara a rungumi yaro karami shi da abin da babin zai karantar da mu yace haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathana Muawiyah ibn Salih ar-Rashid ibn Sa'ad an ya'la ibn Murra annahu qala ya'la ibn Murra yake cewa kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a cikin rangadi ko zagaye da suke ko kuma dai irin a shiga cikin birni a ga me ke faruwa ko a kushe irin karkatar idau to dai sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa du'ina ila ta'amin aka gayyace mu zuwa ga abinci fa idha husainun yal'abu fi tariqi a hanyar wannan gayyatar sai yace kuma sai muka tadda jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam husain yal'abu fi tariqi yana wasa akan titi kenan al'ada ce din ta kananan yara ko din dan karamin yaro yake baka raba shi da wasa bangare ne na rayuwar shi ba yadda za ka cire masa wasa dan haka to suka tada Husainu yana wasa akan hanya fa asra annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama amama alqaumi sai manzo Allah yayi sauri ya wuce gaban mutane da tafiya ake sannu a hankali yana hango jikan shi irin shauki da dangantaka da take tsakanin uba da da ko jika da kaka sai manzo Allah ya ƙara sauri sai bar kuma sahabban shi a baya dan yayi me yayi saurin tadda jikan shi Husain ibn Abi Talib kuma basaka yadahu sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude hannunsa haka irin alamar yaron ya taho ya rungume shi faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna da ya bude hannun nasa shi kuma yaron ya taho a guje in yayi kamar manzo Allah zai rungume shi sai hige ta dama sa a guje in ya sake zagewa yayi kamar zai rungume sai shigo ta hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a guje ina yace fa ja'ala yamurru hahuna wa hahuna wata rawi kuma ta sai yafirru marratan hahuna wa marratan hahuna yana tsirewa wani lokacin ya shigo ta nan wani lokacin ya shigo ta nan irin da ya bodi da yara suke ko irin yan zilliya da ake to haka ya saka yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kai masa rida ya zille sai manzon Allah ya kwashe dariya shi ma sai ya sake kwashewa da dariya in ya dawo kamar zai zille zai kama shi sai ya sake zille manzon Allah ya kwashe da dariya shi ma ya kwashe da dariya ina yake tayo ba hifuhu manzon Allah yana yin abin dariya da shi shi yana dariya shi ma yana dariya ko wannan sai ya gwada maka me tausayin da ake da bukata kenan ina taho ina so in tare dan jika na yana zubbillewa inda mai kaushin hannu su to je kadin mana sahon da Allah ka yabi shi suka dinga yi kuma ga sahabban sa suna tafiya ya taho ya ba su kaga zulzula da ake haza su tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai damu da cewa sun tadda shi ba bai damu da cewa akan titi fike ba babu laifi a tausasa yaro ya ji dadi a rai shi ata akhadhu yace suna hakan dai har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike shi fa ja'ala ihda yadayhi fi bignihi to dai ya rike Usayd din sai ya dauki hannunsa sai ya kama habar sa da ɗaya hannun shi wal ukhra fi rasihi ɗayar kuma sai ya dora ta akan jikan nashi thumma atanaqahu fa qabbalahu da ya rike sai kuma ya rungumo shi ya kahi jikinsa sai ya rungume shi a jikinsa din i'tinaq fa qabbalahu sai kuma manzon Allah ya subbanje shi haka sun ba kenan ko kisko sai manzon Allah ya subbanci wannan yaron fa qabbalahu to tunda mutane sun ga irin wannan wasan da suka yi da rungumar da ya masa da sunban da ya mashi sai manzon Allah ya ƙara wata magana sai ya ce husainu minni wa ana minku husaini dan aliyu dan abi talib bangare na ne tsoka ce ta jikina wa ana minhu nima nasa ne ma'ana an yi husain ne daga jikina kuma husaini yana cikin raina ina jin sa kamar tsoka ce a jikina kamar wata ran haka ya faɗa da ya ga kananan yara ko ne daga cikin dukokinsa suka taru sai yake cewa atfaluna akbaduna tamshi alal ard yace wannan kananan yaran namu yace kamar zuciyarmu ce take yawo a doran ƙasa kamar zuciyar ce aka cire aka ajiye ta a doran ƙasa kuma kana so ka gane duk inda mutum yake a ce wannan ɗansa ne yana tafiya akan titi babu labi ko ne duba ya balla masa mali zaka ji uban kamar an tsikare ki zai miƙe wata tsoka ce a jikinsa kamar cire aka yi take yawo a doran ƙasa yasa ke cewa to husainu minni wa ana minhu husaini ni ne kuma ni ma shine shi ahabba Allahu man ahabba al-hasana wal husain Allah ka kaunaci wanda yake son hasan Allah ka kaunaci wanda yake son husaini Allah ka samu cikin masu kaunatar su amin kuma cikin kasar Hausa aka ce ba wanda zai wa Bahaushe kurin son hasan da husaini dan Bahaushe ne dauka yan aka haifa maka yan bima dole ne ka samu su hasan da husaini haka Bahaushe bai dauka ku yasa duk inda ka ji hasan da husaini galibi a gurin Bahaushe yan bi ne amma al-Hasan da Husaini wanda kane ne ɗaya girma ɗaya da tazaren shekaru a tsakanin su amma Bahaushe sai ya dauka kawai ana maka yan biyu al-Hasan al-Husaini wani alama ce ta ana son gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka kirga Fatima wanda take garin nan ba za ka iya kirge su ba in ka kirge nana Aisha ba za ka iya rikiya ba duk wani sunaye da yake da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shine alakar sunayen mallam Bahaushe dangantaka sa da musulunci da kuma san gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sharadi dai na cikar imani saradi sharadi na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaso al-Hasan kaso kuma al-Husaini sai yace sabiqali min al-asbati yace jikoki ne cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda Allah ya kara musu aminci to a cikin hadisin dai abin da muke da bukata shine tausayi da kuma kauna ga kananan yara mun ga da manzon Allah ke wasa da shi a titi kokarin rungume shi da ya kama ma kuma ya rungume shi yake tambatar shi yana nuna maka cewa akwai tausayi akwai alama ta tausasawa Allah ya kara mana tausayi da tausasawa din babu qablatur rajuli aljariyata saghira babin da zai yi magana akan sun bar mutum babba da kuma ɗar ƙaramar yarinya idan mutum babba wanda ya kai marhalar baraga ko ya kai matsayin girma ƴar yarinya ai shekara biyu ko da ba ƴar uwar shi bace ba ya ba ƙanwarsa bace ba ai shi bace ba jikansa bace yarinya ce da ƴar misisiya to ya dauke ta haka irin wasa da ake yi sun bace ta akwai laifi ko babu laifi eh za a gani na'am a hankalta fa kafin mu gani dinto na'am a hankalta babu laifi ko na'am in an ga mutum yana yi fa eh in yayi yawa akwai fituna ko shine malamai suka ce ya inganta amma kar abin ya haifar ga fituna in ka bude kofar ka bar ta sakaka to lalatun sun tsaffi lalatattu da gurbatattu manya na unguwa kuma sai su samu kofar da za su lalata kananan yara kai ka dauka a hadisan sai ya inganta ana yi dan tausasa ga kananan yara shi kuma wannan gurbatatta sa sai yake so ya bayyana akan wannan kananan yara suka ce matsawar ba zai haifar da fituna ba ga shi babban kuma ba zai haifar ga kofar da ita yarinya za ta taso da ta muguwar al'ada ba babu da ya inganta ai kuma in za a yi kare zaman to an zira jiki kullun sai an yi ba a yi amma dai sau ɗaya a shekara ko sau ɗaya a shekara goma wannan babu laifi eh wata rana ka tuno sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata ƴar karamar yarinya tana kuka an sai a sauran ala'a ita ba a sai mata ba ka dauke ta ka goge mata fuskar ta kadan jinjina ta kadan sai mata ala'a guda ɗaya kadan mata ka ajje ta wannan ba wanda zai fassara wani abu kai ne dan ka kwantar da hankalinta to amma kullun an ga ka tare yaran kananan unguwa akwai fitina a ciki na'am yace haddathana asbahu qala akhbarani ibnu wahb qala akhbarani makhramatu ibnu bukayr anna abihi annahu ra'a abdullah ibn ja'far yuqabbilu zainab bint amr bin sa'd bin abi salama yake cewa shi a makhrama yayi ruwaya daga baban shi ine ibnu bukayr din shi kuma ibnu bukayr yake cewa da idan shi yaga abdullah ibn ja'far abdullah dan gidan ja'far yuqabbilu zainab bint amr ibn abi salama shi kuma yana sumbantar zainab yar gidan amru dan gidan abu salama shi amru dan abu salama agola ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ummu salama mijinta ya rasu abu salama sai ta tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da musifa ta afka mashi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni bi musibati wa khlif li khairan minha Allah yayi alƙawarin sai ya canja mashi da mafi alkhairin wannan musifar da ta same shi masifar tana fadata Abu Salama yana rasuwa ita kuma tana inna lillahi tana salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a zuciyarta ta ce kuma duk duniya waye kai Abu Salama ita bata kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ashabai waye kai jajircewa irin Abu Salama ita bata gani ba tana gama idda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura ta a gaya wa ummu Salama ina son aurenta tace ikon Allah kage kenan yanzu Abu Salama an wuce shafin Abu Salama an ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maganar Abu Salama to amma da yake mata mata sai dai da kake ganin kare na ta da ka bude baki ka ce kana son ta to ya kai hakuri da tsaraba aka ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ya ce mata ina son ta tace to kaga akwai sharadi sai da sharadi na farko ina da kishi har ga kai ne cikin mata ka dauka zaka yi diyar da kake so ina da kishi bazan gani ba in kyale shar'i na biyu tace ina da yara zan taho da su kana daga cikin sharadin auren zawara kenan ko in za a dauri bazawara kafin a kulla tana da yara ga ya maka kwaro kwaro zan taho da yara na ki koye ce eh koye ce a'a a daura auren akan haka kar ai a dukunkune kina da yara hi ya zo aure ki ya biya sadaki sai an zo tarihi ga kin kamo yara guda uku ya za a yi ki ta ani ako dimi so na dole so yara na kaga da matsala in kaga iyaka zama iyaka kafin ya cinye sadakin shi da aka ayi ta kwaro da kwaro ina da yara zan taho da su ko zan rike su a hannuna ayi kwaro kwaro da aka ummu salama ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da yara tace kuma sannan abu na uku girma ya fara kama ni da dai a hijabi kake kallo na to ina da shekaru girma ya fara ja kada ba kana tsammanin cewa matashi ya ce he na zo ka tadda ni tsohuwa ayi ta kwaro da kwaro ga kishi ga yara ga shekaru in a zamanin mu ne yanzu ina ga kamar an barar da auren kenan kamar ya aure ko to amma da yake duk wanda yayin dan Allah kuma Allah ba zai kunyata shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta alaikum bisidqi ina horon ku da gaskiya duk abin da za a yi gaskiya kawai in mutum ya zo neman auren ki in gaban ki ya zube kake sa rigar nono zo ya ganki sharaf din ki ba problem in gahi ya diddige babu wani lokacin kura dan zance dan gyara haka kamar zaki susa farkwata ya gani dubu dubu ba komai eh babu eh babu laifi kada ai ciko kar ai wa ko ina ciko ya ganki sharaf din ki in yana so ya san me ya aura kada ba dukin tada nan kin rike nan kin yi kaza kuma yanzu in yanzu ya gani kwata kwarhe ga ana fara cewa to Allah ya sai da an tuje shi ko to haka kwaro kwaro haka ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda nake manzon Allah ya ce kishi zamu roki Allah madaukakin sarki sai a sassauta miki ba a mace baki dole mace ya zamanto tana da kishi amma kishin ya zamanto yana kan saiti kishi bakin kishi shine abinda Bahaushe baya so kuma shine abinda addinin musulunci baya so amma duk matar da bata da kishi ba mata bace dole mace ta zamanto tana da kishi idan haka yace zamu roki Allah madaukakin sarki sai ya sassauta kishi yace yaranki kuma aini ma ayana ne dan Abu Salama sahabi na ne a dalilin na hijira zuwa Habasha a dalilin na ya sake dawowa ya koma ya kuma sake hijira zuwa Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka bando halalin da aka sha da fadika tashi da kuncin rayuwa yace to yanzu mutun yayi imani da ni yayi wannan wahalhalin yayi komai kuma in guje mai ayyan shi yace ayyan sa ai ana ne zamu roki Allah madaukakin sarki ya taimaka mana wajen tarbiyar su da haka kenan ka gabatar da matsala a wannan sharadan guda biyu ko na farko kishi za a roki Allah ya rage an wuce magana kishi yara na yadda zan dauka maganar me yara sun musu yace shekaru yace ni ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gura ai sun kangara kuma shekara nawa ka ambaye annabta shekara 40 ka ambashi annabta ko yayin shekara 13 a garin Makka ba shekara 53 ba aka koma garin Madina kafin Abu Salama ya rasu to dan shekara 55 sai me kake da bukata a ciki ai rita kai ta rage mishi ku eh in wanda suka fara aikin gwamnati ne ma da wuri har an taho rita dole ya rita kuma ya tsufa kana nan da kucin rayuwa ko amma dai kwariya take na ga ta in magana tsufa ce ni ma tsufa ya kama ni to cikin yaran da ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi shine akwai wani Amru dan shi Abu Salama din kenan shi kuma Ja'far bin Abi Talib wanda shine dan nasa shi Abdullahi shi kuma lokacin da shi ma Ja'far zai tafi hijira ta Habasha ya tafi da matar shi Asma'u bintu Umais a hijirar da suka yi suna garin Habasha anan Allah madaukakin sarki azurta hidayah aka haifi shi wani Abdullahi da muke magana aka haifi Muhammad aka haifi Aun yaran sa guda uku duka a garin Habasha aka aure aka haife su galibi mutane sun dawo da wuri bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina amma Ja'far bai dawo ba sai karshe karhe sai dab da za a yi gazwatu muta sannan Ja'far bin Abi Talib ya dawo garin manzon Allah gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ji sai bayan da aka yi yakin Khaybara aka ci Khaybara da yaki a shekara ta 7 a shekara ne Ja'far ya dawo garin Madina sai da manzon Allah shekara 7 a Madina sannan Ja'far bin Abi Talib ya dawo kaga kenan duk tsawon shekarun da aka yi yana Habasha shi yasa manzo yana shigowa sai manzon Allah ya ce yau na rasa ma murnar da zan yi zan yi murna ne mun ci Khaybara da yaki ko zan yi murna ne ta Ja'far ibn Abi Talib dan dan uwana ya dawo ma'ana kamar ruwa kenan ko kane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata murna zan yi murna ta hadu guda biyu ga murna ta ƴan uwa ya dawo ga murna Allah ya ce mu kira da ci Khaybara da yaki to shi Abdullahi yana cikin su a tafiya kuma da aka yi ta Khaybara hi Ja'far ibn Abi Talib shine wanda ya kulki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yi wa Najashi bayani lokacin da aka zo mun taba yi magana akan Ja'far ne ko mun taba yi bane na'am to lokacin da aka tara su ana so sai an maida su wajen Qurayshawa sun azabtar da su dan manzon Allah ya ce ku je ne akwai sarkin da ba a zaluntar kowa a gurin shi da suka kawo kayan gaisuwa manyan riguna da rawani da takalma da balangu da kilishi da wane ne duk abin da zai ƙayatar da sarakai aka kai mashi sai amma bukata ɗaya muke da akwai waɗannan ƴan kananan yaran da suka ki higa addinin ka kuma suka aurata addinin iyayensu su nake so a bamu mu koma da su wajen iyayensu dan sun fi su sana abin da ya dace da su yace to bai kamata in ba su ba su tunda guje muku suka yi suka taho gurina yana kira su naji ta bakin su da a kira su aji ta bakin su suka ce to ta ɓaci fa kenan ya za a yi duk suka duba tsakanin sai ga wa fi dacewa yi magana sai suka ce kai Ja'far bin Abi Talib bin wakilta kai magana da yawun mu ita ce waccan magana dai da muka wuce ta me taswidul akabir da aka yi suka duba wanda yafi kowa cancanta yadda magana suka ce Ja'far dan Abi Talib magana da yawun mu suka tsaya gaban Najashi mutanen Makka suka maimaita jawabin su aka ce kai me zaka ce ka bar addinin iyayen ku ka ki shiga addinin na kuma ga ka kuna kasa ta kun zo mun neman mafaka yace gaskiya ne yace to shi dai annabin da aka turo dan uwan mu ne na jini mun san yarintar shi mun san haihuwar shi duka garin Makka ba wanda bai sani ba kowa ya san halin sa ya san dabi'ar shi har ma muna kiran sa al-Amin kafin a turo shi annabi al'ada mu kuma kafin mu zo kowace irin barna da ta'addanci muna yi muna cin mushi muna cin riba muna zina muna kaza muna caca muna tsafi muna duka bin wani aika ce muna yi abubuwan da ya kamata na alkhairi yace mun daina ba a yi da wannan annabin yazo ya ga mana wadancan abubuwan ba kyau a rike waɗannan abubuwan muka auna muka ga a harkalce shine zama lafiya dama mun san shi ba makareci bane sai muka karba waɗannan ƴan uwana mu sai suka tada mu na ƙayar baya suke azabtar da mu suke kashe wanda suka kashe aka wanda aka wa rauni shine sai mu iyo hijira wajenka sarki ne mai adalci da ba za a zalunci kowa a gurin shi ba yace to wannan abin da annabin naku yazo da shi ku karanta min inji Ja'far ibn Abi Talib kaga kenan iya zaben shugaba kenan ana cewa ku karanta mana abin da za a yi zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ta ha ya ayn sad zikru rahmati rabbika abduhu zakariya yayi tai har yazo kisar annabi maryam idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya fatakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya hadde karhin kissar nana maryamu alayha salam yana karewa sai aka gane jahiya sun kuyar da kan shi kasa hawa yana zuba ta idanun shi yace na rantse da Allah annabi Isa kan maryam da tsagin kara ko da zarbar kara haka irin tsumagiya ko irin abun maina dan wannan mai ganyayen a jiki yace na rantse da Allah darajarsa bata kara akan abin da ka karanta ba haka annabi Isa kan maryam yake yace ku shiga cikin kasa ku wata ya na rantse da Allah ba wanda yace ya taba kuma tsaur ina linfashi yace ku kuma ku tattare kayan ku ku koma da shi cikin hanci aka Ja'far ibn Abi Talib ya zauna da shi da sauran sahabbai har sai da ya dawo Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bacin an yakin Khaibar ba da daya kuma za a sake yaki na mukuta mai kuma bai fi shekara guda ba ana nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kun je yaki wanda zai fara jagorantar ku Zaidu ne idan an kashe Zaidu Ja'far ibn Abi Talib idan an kashe Ja'far ibn Abi Talib sai ya ce Abdullah ibn Rawaha waɗannan su za su zama to jagororin ku a yaki mutane daga cikin ahlul kitabi suka ce mu ku a zamanin annabawa in dai za a je yaki annabi yace daga wani sai wani yace wallahi duka sai an kashe su haka da aka samu komandojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk annabawan banu Isra'ila in dai za a je yaki annabin yace wani kai ne shugaba bayan ka sai wani bayan ka sai wani yace wallahi duka sai sun mutu me ake da bukata a kashe su ba ɗaya daga cikin komandojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kasa a gwiwa haka kuma aka je aka yakin aka kashe Zaid Ja'far ibn Abi Talib ya karba kowa sai yayi bajintarsa ya taka rawarsa yayi kokarin shi ɗaya daga cikin masu ruwa yace an tsaye da Allah da aka kashe Ja'far ibn Abi Talib yace tsara da suka da harbi da kibiya yayin da suka kirgata 77 a jikin shi ba ɗaya a bayan shi duka tsaran da aka mai ta gaba ne kaga kenan bai yi tunanin ya juya ba bai yi tunanin ya gudu ba haka aka kashe shi sana Abdullah ibn Rawaha ya karbi tuta yayi irin bala'in da ya kamata yayi aka kashe shi kuma duka fayakin da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune live yana ba sahabbai labari dan daga cikin ujuzar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munbari yadda kuka taru a masallaci haka manzon Allah ya zauna akan munbari yace ana yaki an yi kaza ga zan nan da tuta kaza ake an yi kaza ana kaza yace Allahu akbar yayi shahada ga Ja'far ne ya dauki tuta yayi kaza duka labarin yadda kasa in ana program live commentator yana baka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jawabi yasa kusan duk wata mu'jiza da duniya take da akwai da wata wayewa kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaka ta a matsayin mu'jiza ya wuce wannan gurin da haka duka an baje masa filin yakin haka ya bada labarin wannan yakin har da suwar da akai da karshe sai yake tare ana kashe wannan guda uku su manzon Allah ya fada bai faduwa zai sake daukan tuta ba kima da ya fadi sai ya mutu da haka da tuta ta fadi kasa sai yake cewa to yanzu ɗaya daga cikin takobi cikin takubban Allah saifu min su yafi Allah akhadha rayata Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid ya dauki tuta yayi abin da zai yayi bajinta irin ta yakin sa ya janye rinduna ba tare da an gane janye rinduna sai ba ya koma ya sake shiri da haida da su wajen 100,000 da wani abu sahabbai guda 3,000 in ka tada barnan da akai a cikin rindunar kusan musulmi za a ce sune suka tahi da riba bayan hirin da suka yi da madadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara musu kuma suka tahi da riba a cikin wannan yaki da to Ja'far bin Abi Talib a haka ya rasu to Abdullahi dan Ja'far shine da ya jamu zuwa ga kissa din shine yake rungumar ita waccan yar karamar yariya yar gidan Amru dan gidan Abu Salama shine yake cewa to ya ga yuqallibu a yuqabbilu Zainab bint Umar ibn Abi Salama wa hiya ibnatu sanataini ita kuma a lokacin ɗan shekara guda biyu kaga kenan in dai mutum dabi'a salafiya kalau in shekara biyu babu abin sha'awa a jikin ki dan bata ma daina fitsari ba bata ma daina yawo da kashi ba bata ma daina yawo da majina a jikin ta ba wani abin sha'awa a jikin ta da haka tausayi da ya samu irin ta tarbiyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yasa ya dauke ta ya sumbance ta auna hawahu ko makarancin shekara biyu shekara biyu ko shekara 1 da kadan ko shekara 2 da kadan ko shekara 3 duk suna na makamantan shekara biyu wallahu ta'ala a'lam yace hadathana Musa qala akhbarana Rabi'u ibn Abdullah ibn Khutaf an Hafs an Hafs an al-Hasan qala in istata'ta alla tanzura ila sha'ri ahadin min ahlika illa an yakuna ahlaka aw sabiyatan fa'al yace in zaka samu dama alla tanzura ila sha'ri ahadin min ahlik ba tare da ka kalli gashin kowa a cikin gidanka ba illa an yakuna ahlaka sai dai ya kasance matarka aw sabiyatan ko karamar yar yarinya fa'al kai haka hatta a cikin gidanka cikin iyalanka in zaka samu dama gashin kananan yara ko gashin yaran gidanka in zaka samu dama karka gani wannan da budare da suke gidanka da zarawan da suke gidanka kenan ko da masu abincin gidanka da ɗan rubo da kake rikewa a cikin gidanka in dai da yadda za a yi karka ga gashin kowace a ciki in ba matarka ba ko karkarmar yarinya ka aikata wannan kenan hatta a cikin gida ana da buƙatar me ana da buƙatar tsari ana da buƙatar tatafa isa za ka cewa har gobe al'adar larabawa da abu gurbata ta yarinya idan ta taho balaga baban ta ware mata guri yake a cikin gidanta anan ake killace su duk harkokin su da za su yi ita da sa'annanta da suke wannan shekaru sune suke iyaka harkokin su a wannan guri din sai ta yi wata 6 a gidan sai da ta jimiriyar baban ta ita ba ta shigowa cikin gidan sai idan larura ta kama da dole kuma za ta shigo lokacin da uban baya ne shi ko abun ba zai shiga gunda aka killace musu ba sai dai uwar su ta shiga yasa ya ga ta da dan lokacin auren sa uban ya bada su sai ga suna da masifar kunya in sun gada namiji ya ga suna sassarfa suna tintibe za su fadi saboda matukar tarbiya da matukar kunya to idan an ce mahaifi ko mai gida yayi kokari kar ya gani sai na matarsa sai na kananan yara dan Allah auna abun ga ƴan matan mu ne wato wallahi in ta fito in kai rantsuwa da Allah kace namiji sama da 100 ya ga gashin ta babu kafara a ciki wacce ta yi kokari ma in dai ba hijabi ta sa ba in dai dan gelan ne za ka ga da jirin yalo yalo ne in tana da gahi ma da ta yi baya za ka iya gani in tana da kaza za a iya gani akan titi wata ma ta ga maza da gangahe ta dan saki gelan yayi kamar ya kwaci sannan ta dan kawo wai za ta gyara shi a ciki a ga yadda take da tudun gaba a ga yadda take da gahi a ga yadda take da kaza ita ne take wa mutane kaga kenan duk wannan gurbatar tarbiya ce da lalacewa yana da kyau gaskiya mu tarayi al'adunmu mu gyara al'adunmu in muna so Allah madaukakin sarki ya gyara muna ba a turo mala'iku su yi gyara mu ne a karan kanmu za mu gyara kanmu da kanmu kuma cikin gyaran kanmu da kanmu wallahi akwai al'amari na hijabin wannan da tsaro ko a cikin gida ne ya kamata ya zamanto akwai taka tsantsa musamman kuma abin da yake da babbar matsala a gurin Bahaushe gidan kakanni yana da matsala galibin dala cewa tarbiyar Bahaushe daga gidan kakanni take tasowa ka san me hikimar ba wanda ya gano hikimar na girma ba ka ba na'am yawwa ba sa san laifi na'am so hana ganin laifi daidai kuna tare da Muhammad na'am very good cakwadadde ne da ake samu yanzu wannan cikin gidanka ne kai mai gidan ana sa maka linzami to amma gidan kaka idan ƴaƴansa guda 10 ne maza da mata kowa ɗansa ƴaƴansa ina za su je gidan kakansu kuma tun suna zuwa suna ƴan mutsi mutsi har lokacin balaga za su ci gaba da zuwa abinda suka saba yi tun suna ƴan mutsi mutsi suna jin ƴan uwa ne sun shako da juna haka wannan abun zai dore kaga kenan koda a titi ana da tarbiya in za ta fito da hijabi da kamewa da komai amma a gidan kaka dan wa da dan kane ba muharramai bane ba in wannan yana da namiji yana da namiji abokan aure ne a juna to amma sun taso tun suna in shekara daya suna tare shekara biyu shekara uku
sun kai shekara 20 kafin a yi musu aure kuma dai ba da dalili bane aure daya kuma suna shaƙe da junan su eh wannan ba ta ji da matsala za ta iya yin komai a gaban wannan wannan yana ganin zai iya komai a gaban yar uwarsa saboda sun shaƙo da juna wanda daga cikin abin da yake taimakawa wajen cire kunya to idan an cire kunya daga cikin gida kuma za ta iya biyo har titi wannan kunyar ta cire yana daga cikin tarbiyyar da Bahaushe ya kamata ya gyara lalle ta kudade ne ya tsakanin mutanen da ba muharramai ba sai an yi taka tsantsan da su lokacin da maza za su shiga to sai a wa matan da suke gidan a wato kuku ne mu guri ku killace da wadannan ba abokan hudar ku bane ba lokacin da matan suka saka suna harkokin su maza za su ci a ku tsaya sun kare harkokin su kwa shigo ciki koda kuma gidan kakansa ne ya kamata lalle a sa wannan a cikin tsarin tarbiyya haka idan zai shigo gidan kare shigo gaba gadi indai san akwai ƴan uwansa mata da suke gwada daga gidan wansa daga gidan menene yayin babansa da kanin babansa da wai ya kamata yayi sallama hima a kimtsa a gyara sannan ya shigo dan gidan me akwai wanda ba muharraman shi ba wannan shine ya kamata a kiyaye a wajen tarbiya kuma hakan sai an yi gaskiya za a samu abin da ake da bukata a ciki da irin wannan tarbiyar da irin karatun secondary da irin karatun NCE da karatun degree da jami'o'i duk sun taimaka wajen cire kunya daga cikin zakatan mata yanzu da wanda zan su kuma aka ma sake sabon wani tsari na uniform ko ko ce za a ganta da dan gajeren wai da dogon wannan ta ja ko da ɗan rigarta da ɗan hijabinta har sun kai lokacin balaga haka za ke ta sintiri akan titi daga cikin illar kuma cire bodin da aka yi ita lokacin da suna bodin za a ga da yawa mace in ta kawo lokacin wannan na balaga shekara daga 12 13 14 za ka tada tana bodin an killace ta lokacin da za ta dawo gida za ka ga ta koyi tsafta ta koyi kunya ta koyi kaza za ka ga tana taka tsantsan akan wasu abubuwa yanzu tun kirjinta yana fara dagawa tana sintiri akan titi har ya daga duk kullun ana kallanta za ka ji wannan kunyar a hankali zilat an zahiri ce to hata wannan zurga zurgar makarantar ita kanta ta taimaka wajen gurbata tarbiya suna ganin kamar ba komai bane ba sun saba da maza sun saba wuce su akan titi sun saba Allah da ya gyara mana hun sabata Allah ta gura ila sha'ari ahad min ahlika illa an yakuna ahlaka aw sabiyatan fa'al sai ce babu mashu ra'si sabi babin da yake magana a shafa kan dan karamin yaro shafar kan dan karamin yaro ita alama ce ta tausayi hadathana abu nu'aym قال حدثنا يحيى ابن ابي الحيثم العطار قال حدثني يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف واقعدني على حجره ومسح على راسي ita wannan riwaya ana riwayata ne daga wajen Yusuf ibn Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam yana daga cikin malaman Yahudawa da suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi lokacin da ya ga mutanen Madina sun karɓi musulunci sun dawo suna hada addinin musulunci anan ya fara samun labarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga kuma irin karantarwar shi tun daga ne ya ji shaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shiga ran shi sai yake Allah Allah to Allah nuna mashi dama ya san alamomin sa cikin at-taura sai yake Allah 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 nuna mashi manzon Allah a zahiri sai ga alamomin sun cika sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da mutanen Madina suke lekowa bayan an ce musu manzon Allah ya taho hijira yadda suke zuwa su hau katanga kan dabine suna leke kowa yana so ya ga ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara bullowa shi ma Abdullah ibn Salam yana zuwa ya leka dan ya ci karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har akai rasa a manzon Allah shigo garin Madina Abdullah ibn Salam ya zo ya tsaya inda ake karbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bacin an tarbehi an yi murna an yi komai sai yake cewa mutane to ya ayyuhan nas afshu salama wa at'imu ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna al jannata bis salami yana fadar wannan sai yace na rantsa da Allah mai fadar waɗannan kalmomin ba makaryaci bane ku ci gaba da yada sallama mu mutu in ana yada sallama za a samu soyayya a tsakanin mutane wa at'imu ta'ama ku rinka ci da mutane ku rinka ciyar da abinci in kana da akwai Allah ya hore maka madadin ka ci kayan dadi kai dai a gidanka babu lafi ku ci da makwabtanka ku ci da abokanka ku ci da kaza cin wannan abincin a bawa almajiri a ba masu kananan karfi a agazawa miskine a agazawa zawarawa a agazawa marayu wa atibu qa'ama sana idan dare yayi lokacin da mutane suke bacci ku miƙe ku yi sallah ko da raka'a biyu tadkhuluna aljannata bi salam duk wanda ya rike waɗannan abubuwan zai shiga aljanna cikin aminci sai ce wallahi duk mai fadar wannan kalmar ba makaryaci bane a hankali da biya samu duk abin da yake so samu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musulunta ran da ya musulunta sai yake cewa manzon Allah ina da buƙatar ka kira Yahudawa ka tambaye su wane ne Abdullahi ibn Salam in sun samu labarin na musulunta za su bata ni sai da zaka daina ganin daraja ta da mutunci mutuna da ma an rubuta wannan wasiƙar ta Madina ta yarjejeniya an yadda manzon Allah shi ne shugaba din rigima da ta so shi zai kashe da wannan karfin kujerar ta sai yace a kira masa Yahudawa aka kira yace wa Abdullahi dan salam a cikin ku ne suka ce a wannan mutumin ai dan manya ne jikan manya kuma babba ne mai daraja mai dattako malami ne cikin malaman mu me kuke suka cikin halin suka ce bai da masoka yace in ya musulunta fa suka ce Allah ya tsare shi sai leko yace ni fa na musulunta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce wallahi manzon Allah huwa sharruna wa ibnu sharrina yace wannan ayi irin tsarabar banza ce ta cikin mu shi banza ne mutumin banza ne iyayensa ma mutanen banza ne yace to manzon Allah wannan naji tsoro idan suka fara samun labarin musulunta ta kafin ka sanni wane ne a zafi to haka ya ci gaba da musuluncin sa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin mutanen da aka karbi tafsirin alqur'ani ta hannun su amma da riwayar isra'iliyat tunda ya karanta at-taura ya karanta injila in wani abu ya zo cikin alqur'ani da fassara sa bata fito fili ba to yana hada da ilimi na cikin at-taura sai ya fassara alqur'ani da shi kada ake samu ta isra'iliyat abu huraira da sauran malaman sahabbai duk sun yi riwaya a hannunsa ta hanyar mai isra'iliyat sai da gaskiya manya-manyan malamai to da ya haihu sai daga cikin ayan da ya haifa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sa suna Yusuf to shine yake bani labarin hadisin da kanshi yace samani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Yusufa manzon Allah ya sa mun suna Yusuf waqa'a aqadani ala hijrihi ya kuma zaunar da ni akan cinyashi mana ba lokacin da aka sa sunan ba bayan ya fara girma ma ya dan fara zama to wata rana manzon Allah ya dauke shi ya zaunar da shi akan cinyashi ya isa masa hima alfahari kenan ko ya zauna a cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wa mahsaha ala ra'ati kuma ya shafa kaina irin da yawasa da ake da kan dan karanan yara to Yusuf dan gidan Abdullahi ibn Salam haka yake ba da wannan labari din hadathana Muhammad ibn Salam qala hadathana Muhammad ibn Azim qala hadathana Hisham ibn Urwa ana abihi ana Aisha qalat kuntu al'abu bil banati inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa na kasance ina wasa da ƴan mata a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i kuma ina da kawaye da suke wasa da ni saboda me Aisha lokacin da take gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar karamar yarinya ta zama ta wuce irin wasan kare ba da wasan alibidi da ƴan kananan wasanni da mata suke wasan ƴan tsanane wasan ƴaƴa wasan kaza duk suna yi saboda har lokacin da ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata wuce shekara 9 ba bata wuce shekarun wannan wasan ba to kananan yara na garin Madina wanda suke sa'annanta abin sai yake ba su mamaki da haka za su taho gidan kawar su matar aure sai kuma abokiyar su sai kuma kawar su yafi wasa da ita to har irin kayan wasa na yara an ce tana da akwai da irin dan dokin nan da za a yi na itace da kaza da waye tsira da akwai wata rana aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo kafin su tattare in suka je shigowar manzon Allah suna tattare su gudu to wata rana ka mutu gama tattare har manzon Allah ya shigo sai ga wani doki kuma an masa fiffike ana wasa da shi sai to Aisha da dokin fa aina aka samu doki da fiffike tace baka da labarin doki annabi Sulaiman inda an ce gudu ha shaharun warahu ha shahru ko tafiyarsa da safiya sai kana tafiyar wata guda ce wanda zai da yammaci tafiyar wata guda ta yake tsammani ta ai a doki mai fifike annan yake magana in ka samu irin kallon doki da ake ta da wanda kirsoci suke yi naga annabi Adamu na a gidan aljanna da zaka hima dokin da ake masa irin doki ne mai fifike tunda dama dai wasu sune gwanayen kayan wasanni na yara to malamai sun ce irin wannan kayan wasan idan yaro ne zai amfani da shi babu haramci a cikin sa yasa manzon Allah bai taba hana nana Aisha ta wannan wasan ba saboda har yanzu me akwai wannan kankantar shekarun a gure ta to tace a cikin su ina da kawaye yal'abna ma'i suna wasa da ni fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala sai kasance idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo yanqami'na minhu sai su koyo manzon Allah sai su labe da ya shigo sai su zumba kakahin bayan labule ko bayan kaure sai su shiru sai su buya to idan Aisha ta masa abin da za ta mashi ta kawo masa abin da za ta kawo mashi in ta koma ni guri tana wasa sai take ta fa yusarribuhunna ilayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su kuma sai su koma gunda na koma fa ila abna ma'i sai su ci gaba da wasa da ni wannan harin zai na cikin abin da yake nuna mana wasa me wasa da kananan yara anan ba a samu taba kan yaro ba amma an samu me idan yara kanana suna wasanni su to kar a takura kar a hana wannan wasa din tun daga har ga Aisha a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinta na matar aure tana wasanni amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana wannan wasan bai na ba su dama su yi wasanni saka duk wanda ya aure yar karamar yarinya bata kai shekarun balaga ba in tana wasannin ta na yara sai hakuri kenan ko duk wanda ya aure yar primary to sai wasa irin yan primary wanda ya aure yar junior sai da wadan junior wanda ya aure yar secondary sai wasa irin yan secondary ko wanda ya aure yar SE to sai sun fara higamar halar malaman makaranta ko wanda ya aure mai degree sai ai kuma soyayya irin ta yan jami'a ko kowa aure irin da su a sato abinda ka aura ka san abinda ka aura kada ba kana da yar jami'a ka aure yar primary kuma kake mata kyara kace tana maka yarinta to me za ta yi maka ba abinda ta maka banda yarinta abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda muka faɗa ya kasance akwai kuskure Allah nuna mu da dan mu gyara mu yi aiki da abinda ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin na'am wanda yace assalamu alaikum mallan tambaya ta anan ita ce me hukuncin matar da take yiwa take zuwa gun wa'azi ba tare da izinin mijinta ba Allah mai da mallan gida lafiya bata kyauta ba bai dacewa mace ta baro gidanta da kowane irin uzuri ne in ba tare da izinin mijinta ba amma idan shine ya bata dama yace duk gurin da ake wani abu na karuwa koda baki tambaye ni ba babu laifi kije a karkashin wannan za ta iya fita amma ko wa'azi ne in dai ba izinin mijinta bai dace ta zo ba lalle ta nemi izinin mijinta ta zo makaranta ta nemi izinin mijinta ta zo wajen karatu ta nemi izinin mijinta ta je wajen wa'azi ta nemi izinin mijinta ta kada zumunci ta nemi izinin mijinta ta zo masallaci ko kuma wazaje duk abin da ya kazance na alkhairi ne na addini na fahimta ko kuma kansa hana iyalansu karuwa a cikin karuwa ta addini Allah ya sa mu dace assalamu alaikum mallan dan Allah masu bilicin magana to mallan dan Allah aiwa masu kenan masu bilicin magana ko akwai matar da yarta take bilicin aka ce ta hana ta tace wai ba za ta hana ta ba tunda bai take ba ita take saya mata ba mayin bleaching din ba to ai kaga inda matsalar take inda yarki ta kai balaga tana bleaching ko ba ke kike saya mata ban bleaching din ba kuma alama tunda kin ce ba za ki hana ba kike saya ba alama ba ubanta yake saya ba kenan ko inda aka samu man bleaching din shi kansa abin tambaya ne kuma sanan gaba ɗaya shi bleaching din haramun ne a musulunci ga yadda Allah yake so ya gamu bakake ke kuma kice kina so ki koma Baturiya ko kina so ki koma yar Canada ko kina so ki koma yar kaza fuskar wata kalar hannayen wasu kafar wata kalar kafafu wadansu kalar daban mace ta zauna cikin halittar da Allah ya mata tattaye halittar ta babu laifi amma abinda zai sa kyan fata ya sa laushin fata ya sa kyan gashi matsaur bai juya halittar da Allah ya miki ba nan babu laifi a cikin shi ki zauna iyaka halittar ki haka Allah yake sanki in kika juya kika koma fara wata kilaye ga kuma lokacin da barnar zata fara yi ga har gara a cikin haliki na da ko dai a samu wasu bakaken kuraje su fufu ko fuskar ta yi tabbara tabbare ko mata kaji tana wari idan ta wuce ko ka ganta ta koma kamar wata kura kura eh ta zauna a iyaka halitta ta hine fi mata alkhairi kuma ta daina tsammanin sai ta yi bilicin ne fa samari za su ce ba sa son ta duniya ce gaba daya haka samarin sun yi karanci ai hakuri mace ta rike tarbiya ta addini ta roki Allah hada ta da abokan arziki dare da kai ta tallata kanta babu samarin ne ko da akwai ma dai ba kudi dole su jira har lokaci yayi eh layi ne gaskiya har lokaci yabo da gaskiya auren shekara har uku ne ake samu da tafiya ta tafi aka dawo 15 da tafiya ta tafi ake ta to a sata a secondary an samu a cire ta da ka wata tana S1 wata S2 wata S3 ake yi aka goma sai an kare secondary school aka goma sai an gama NCE aka goma sai an samu aiki aka goma sai dai in Allah ya kawo aka saba ne yake tafiya ai hakuri ba laifin bulletin bulletin ba zai kawo namiji ba cire hijabi ba zai kawo namiji ba lalacewar tarbiyya ba ta kawo namiji ba ki rungumi al'umma karantarwar Allah ki rungumi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki tsare tarbiyyar ki sai Allah hada ki da mutumin arziki lokacin da kike bulletin kike tarda kaza kike tarda kaza kamar kina ragewa mutane adadin wanda za su zo gurin ki da in kika tsaya iyaka yadda Allah ya miji kika tsare mutunci ki kina daidai da kowa ya zo gurin ki in kika fidda wani hali to wasu rukunan mutane kin ce ban da su in kika ƙara kaza wasu rukunan kin ce ban da su in kika ƙara kaza kin ce wasu rukunan ban da su in kika yi kaza kin ce wasu rukunan ban da su a gare ki ga da'irar wanda za su go wurin ki sun tsuke su wata kalkon ba su da ko ba su da shirin aure Allah ya sa mu dace mallan tambaya anan ita ce ina da yarinya yar shekara 4 sai nake mata ƙarin gashi menene hukunci na dan Allah mallan a gaya mu hukuncin ki a rada masa aure ya ce Allah ya tsine miki albarka tunda kin ce dan Allah a fada ko a rada masa aure yake cewa la anallahu alwasilata walmustawsila walwashimata walmustawshima walmutafallidatu liljamal aka yi fada wajen wa'azi ta Allah ya tsine wa matar da take karin gahi da wadda take a kara Allah ya tsine wa matar da take yin shashawa ko zane da wadda take cewa ayi zanan alwasila walmustawshima ko wannamisatu walmutanammisa haka nan Allah ya tsine wa matar da take aske gahin gira ko take gyara gahin gira dan zaka tada wani sabon yayi ne ya fito sai mata ta aske gira ta gaba daya in ya so dan zaka ya fito kuma sai ta jaja gira sai ta irin wacce take su ita ta Allah ba a san ta wani hidda ake kiransa annamsu sai ce to Allah ya tsine wa matar da take aske gahin girarta wal mutanammisa da wacce take sana'a cirewar ko yake sana'a cirewar Allah ya tsine musu albarka sai ce wal mutafallidatu liljamal da wadda take fidda washiriya dan ta yi kyau wata Allah ya ta haƙuranta daram a matsi to za ta je gurin da ake gyaran haƙori a motsa wannan da ƙarfi a tura a motsa wannan da ƙarfi a tura sai wani ya ta fito tsakani wata kuma za ka tsinke take sa tana sakatawa tana danna haƙorin har sai washiriya ta fito saboda ta yi magana a gani washiriya ta yake ta to duka waɗannan rukunan mata guda hudu Allah ya tsine musu albarka ko guda bakwai Allah ya tsine musu albarka akwai aramma Ummu Yaqub haka hadisin da Ibn Kathir ya kawo shi Ummu Yaqub tazo tace Allah da masa aure a ji tsoron Allah idan ka kasa sarrafa gidanka kuma sai ka ce Allah ya tsine waɗannan mutanen tace ni wallahi na karanta alqur'ani tun daga bakara har nasi ban ga inda wannan tsinuwa take ba yanzu ma Allah da masa aure za a masa ittike kenan sai ce to yanzu kafin in koma gida je ki cikin iyalai na ki zagaya ki gani akwai wannan matsalar yasa na ga dimi wa'azi idan yayi magana ya ce ai matsalarsa ce ta gida yake fadar ta tun zamanin sahabi aka take tace Allah da masa aure dan gidanka ya gagare ka zo kike tsine wa mata ka je ka gyara gidanka kawai yace shiga gidan da ake gani ta zagaya ta kalli mata Abdullahi dan Mas'ud ta fito tace la ba aka bi ahlika ban ga matsala cikin iyalanka ba duk abin da ya kamata a tsare sun tsare duk abin da ya kamata a kiyaye sun kiyaye kuma harken ma suna da akwai ina dai la ba aka bi ahlika kenan sai tace to amma dai matsalar tsinuwan ina take yace kin ce kin karanta alqur'ani tun bakara har nasi tace na karanta yace kin zo gurin da Allah yake cewa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu tace na zo gure ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yace Allah ya tsine wa mata masu irin waɗannan abubuwa da ka din matar da take wa yar ta karin gashi ko ta kai ta wajen makitsiya tace a kara mata da ita makitsiyar da uwar da take dukkanin su Allah ya tsine musu albarka Allah ya sa a kiyaye Allah ya sa a gyara tambaya anan ita ce mecece mace ce ta mutu da kitso kanana sai aka tsefe rabi to kuma anan ta jira sai to kuma ana ta jira ko sai aka kai ta a haka to mallam meye hukuncin yin haka din to abin da yafi dacewa dai shine a tsefe kan na mace in kuma ruwa zai shiga gaba daya a wanke yadda ya kamata wallahi ta'ala ina ganin babu matsala ciki amma dai yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mintar rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a tsefe kanta ya kuma bada wani mayafi yake cewa idan an tashi mata likkafa ne wannan mayafin nashi ko zana nasa da ya bada ko mayafin sa sai ce a fara sawa hi ne abinda zai taba jikinta na likkafa ne sauran kuma sabon yadi da aka kawo komai ne sai ya biyo baya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni da shi dan haka abinda yafi dacewa a tsefe din in kan kai marhala da tsefe za ta zamanto da matsala ko akwai rauni ko za a kara wani abu wanda zai yi muni to sai a hakura bisa larura amma in ba larura ba ce ko abu da ya faskara a tsefe din a gyara wannan hini abin da yafi dacewa wallahi ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi amin Allah ya saka wa malam da alkhairi amin ina neman addu'a Allah ya kawo wa diyata mijin aure na gari mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah ya kawo wa yarka
mijin aure nagari mai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu laifi kuma a zo a ga mana ko ita wace ce ko idan da saurayi mai sunna mai san aure hima sai zo ce yana san ta insha Allah sai mu hada auren ku inda izinin Allah madaukakin sarki ba wani abun kunya a ciki inda mace za ta taso ta zo har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce wa habtu laka nafsi ina ga babu abun kunya idan miji yazo ce a masallaci yata wanta ta isa aure idan da mai sunfa kaza da mai sunfa kaza yazo in bashi babu laifi inda aka inda ahlus sunna da ya shirye aure yake sai aure ɗan sunna ga wani uba yana shiri zai ba da ƴarsa ga mai sunna sai ai kokarin a ga yadda za a hada su insha Allah Allah ya jagoranci Allah ya ba da zama lafiya mu muna da buƙatar addu'a za mu yi tafiya gobe har zuwa birnin Kebbi muna neman addu'a wajen ƴan uwa Allah ya sa mu je lafiya Allah ya tsare muna hanya Allah ya sa mu dawo lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin